sao nitapata mekiwa da karama jini wa kulli hata shiga ta alfarma ayrawa inki hata sunanki asama
sasa nuna
ai dare amma sau